Ghana na karbar bakuncin babban taron koli na kwanaki uku kan kirkire-kirkire tasiri da zuba jari ko 3i Africa Summit a Turanci, wanda ke da nufin bunƙasa fasahar digital da fasahar hada-hadar kuɗi tsakanin ƙasashen Africa don ci gaban tattalin arziki ta hanyar zuba hannun jari mai dorewa na dogon zango. Taron, wanda aka yi taken bunƙasa fasahar hada-hadar kuɗi ko fintech a taƙaice da tattalin arziki na digital a Africa, babban bankin Ghana da bankin Raya Ghana da kuma hukumar kula da lamuni ta Singapore suka shirya, ya samu halartar shugabannin hukumomin kasuwanci kimanin 4,000 daga ƙasashe kusan 80. A jawabinsa na bude taro, shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya jaddada wajibcin yin amfani da fasahohin da a halin yanzu ke sake fasalin tattalin arzikin duniya tare da daidaita su da buƙatun lahiyar. Yace nan da shekarar 2035 yankin AFTA na da niyyar fitar da 'yan Afirka kimanin miliyan 30 daga ƙangin talauci, tare da ƙara samar da kuɗaɗen shiga na kusan mutane miliyan 68 a lokaci guda. Shugaban Akufo-Addo ya ƙara da cewa,
"But to realize fully these benefits, we must harness the transformative power of fintech and digital innovation."
Amma domin waɗannan fa'idodin tabbata, tilas ne mu yi amfani da ikon fasahar zamani na fintech da sabbin ƙirƙire-ƙirƙire na digital. Tilas ne mu rungumi fasahohin da ke sake fasalin tattalin arzikin duniya ta hanyar da za su yi mana aiki tare da daidaita su da buƙatunmu na musamman da kuma magance ƙalubalen da nahiyarmu ke fuskanta. Shi kuma sakatare janar na yankin cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka mara shinge ko AfCFTA a taƙaice, wato Wamke Lemene, a nasa jawabin ya ce,
"The African Continental Free Trade Area was established so that we leverage on this market of 1.4 billion people, which by 2050 is projected to be the eighth or the seventh largest economy in the world, $16.3 trillion United States dollars."
Dalilin da yasa aka kafa yankin cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka mara shinge shine domin mu yi amfani da wannan kasuwa mai yawan mutane biliyan 1.4, wacce a shekarar 2050 ake hasashen za ta kasance ta 8 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya da $16.3 trillion. Amma idan ba mu yi amfani da waɗannan fasahohi na zamani ba, sai dai mu tattauna inda mukan kuskure. Da yake tsokaci game da wannan taro, masani kuma mai sani kan tattalin arziki Sarki Imran Hashiru Dikemi ya ce,
"Cinikin mu da wasu kasashe musamman na kasashen Turai suna matukar cin amfanin mu yafi wanda mu muke cin amfanin su. Idan ka duba kuma, ba za a ci gaba wurin ciniki musamman cikin zamanin ga ba tare da neman ci gaba wurin fasahar harkokin kuɗi. Idan ka lura, akwai hanyoyi da dama da aka shigo da shi yanzu da suke taimakawa wurin fasahar harkokin kuɗi. Suna bari wato misali aikin da ya kamata a yi cikin shekara sai ga cikin wata daya an yi aikin bagawa daya saboda muhimmancin fasahar. Akan haka, idan an kula da irin wayanga ababa cikin tafiyan da ya kamata mu yi tafiyan shekara 10, za mu yi tafiyan a cikin gaggawa cikin wata daya ko kuwa wato cikin shekara daya."
Duk ra'ayoyi da kuma mafita da aka dace a cikin kwanaki uku na wannan taron olin za a tattara su a matsayin shawarwari, yarjejeniyoyin haɗin gwiwa, manufofin ci gaba da za su taimaka wajen ƙaddamar da fasahar fintech da tattalin arzikin Afirka mai ɗorewa, sai a miƙa su ga shugabanni a fannin kuɗi da waɗanda abin ya shafa domin a aiwatar da su. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.